taron na wata kungiya mai suna Arewa Initiative for Peaceful Coexistence in Southern Nigeria, wato kungiyar dan arewacin Nigeria na tabbatar da zaman lafiya a kudancin Nigeria. An shirya shi ne a daidai lokacin da ake samun tashin hankula a yankunan arewacin Nigeria, abinda kuma yan arewacin Nigeria mazauna kudancin kasar ke bayyana rashin jin dadin su game da aukuwar rikici a yankin, inda kuma suke kira ga mahukunta na kudanci da kuma arewacin Najeriya da gwamnatin tarayya da su tayi tsaye wajen magance al'amura da ke ci gaba da azzara a kasar, musamman ma dai na rashin tsaro da kuma fadace-fadace. Alhaji Ibrahim Dinar na daya daga cikin shugabannin wannan kungiya, kuma yayi karin haske kamar haka.
Manufarmu tun kafin mu kafa kungiyar nan har zuwa shirye wannan taro har tarukan mu na gaba, manufarmu alheri, domin mu a tsarinmu da tunaninmu ba ma rusa abu sai dai mu gina shi. Muna da al'amura da suka dame mu a matsayinmu na mazauna kudancin Najeriya. Dalilin haka muka kafa wannan kungiya don maganta al'amuran da suka dame mu. Mun fara kafa ta ne domin sanadiyar zaka ga ɗan uwa mai ɗan kasuwa ba laifin sama ba na ƙasa, ba fari ba baki a kama su a kulle. Mukan ɗan je fursunoni mu yi kokari mu kashe kuɗinmu mu dauloyi mu fito da waɗanda muka ga za mu iya, wanda ba za mu iya ba kuma mu kai wa mutane na gaba waɗanda sukan taimaka, ta inda aka fi ƙarfinmu su ga mun taimaka mun fito da waɗannan mutane. Idan ƴaƴanmu na neman makaranta ta gagare mu, mukan nemi waɗannan mutane su taimaka mana. Haka in sun fita makaranta sukan taimaka mana wajen neman musu al'amuran ayyuka. Idan mutane suka karo da cuta da ta'addabe su wacce take babbace tana buƙatar ko ƙwararru, mukan nemi wasu su ma in abin ya fi ƙarfinmu a kungiyace mu nemi manya su taimaka.
A can baya dai yan arewacin Najeriya mazauna kudancin Najeriya na fuskantar matsaloli da suka shafi tsangwama. To kowa wannan kungiya ta ga irin wannan tsangwama ko rashin amincewa da ake nunawa gare su. Alhaji Dalami Isa Abubakar shine sakataren kungiyar na ƙasa.
To gaskiya game da siyasa da tattalin arzikin ƙasa, wannan shine ma babban abin da ya sa muka taru jihohi 17 a nan Lagos domin mu tattauna mu nemi alƙibla guda ɗaya wanda za mu tafi da ita. A game da wannan tafiya da ake bisa ga wannan tsari, to mun ga gaskiya ya kamata mu samu gyara domin an yi talla da canji. Canjin sai ya zama da ciwon canji ne wanda in ka bada naira 10 za a baka naira 2.5. Ba canji ba ne idan ka bada 10 ka za a maimaita da 10 ka.
A ƙarshe dai kungiyar ta yi kira ga mahukunta musamman ma dai na kudancin Najeriya da su tayi tsaye wajen baiwa ƴan arewacin Najeriya da walau aka haife su a yankin kudancin ƙasar mukamai na siyasa ko kuma na gwamnati, ganin cewa ƴan kudancin Najeriya da ke zaune a arewacin Najeriya na samun irin wannan ɗaukaka daga gwamnatocin arewacin Najeriya. Fabian Jibrin, Murya Amurka daga Lagos.